إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد taimakon Allah tabaraka wata'ala da darasi da ya gabata a wancan sati muna da cikin babu karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khair mun tsaya karshen hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa misalin maruwaci da mai ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi manzon Allah yake cewa kama sani rajulaini alaihima junnatani min hadid tamkar wato mutum biyu ne wanda a jikinsu manzon Allah yace akwai sulki wanda yake na bakin karfi kamar yadda bayani ya gabata lafazin junnatan lafazi ne wanda yake musanna mufrad dinsa shine junna idan kace junna yana da bambanci da janna da jinna domin duk lokacin da kai ma jimin in fatha kace janna bi ma'ana al-bustan wato gona wadda take kasaitacciya don haka aljanna ake ce mata janna idan ku kace jinna abinda ake nihi da wato jinna shine kenan tabin hauka an gane ko kada a kaula kufarin asabatu jinnatu idan ku kace junna wato ita ce garkuwa kenan alwiqaya allati yaj'alu alfaris bainahu wa baina yani silah wa baina silahil adu idan aka ce aljunna ita ce garkuwa wanda mayaki ke kare kansa tsakanin gangan jikinsa da makamin abokin gaba to anan abinda ake nihi da junna wato shine sulke sulke na yaki wanda shi sulke ainihin wata riga ce wanda ake sakawa zobe da zobe ake hadawa amma zobe sai ya zamanto shi bai yi kunci da yawa ba shi kuma bai yi fadi ba kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya koyar da annabinsa annabi Dawud alaihi salam wannan sana'a ubangiji ta'ala yace da shi ani'mal sabiqatin wa qaddir fi sab wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir da can cikin suratul anbiya wa 'allamnahu san'ata labusin lakum litusinakum min basikum fa hal antum shakirun to anan shine yake cewa alaihi ma junnatani min hadid manzo Allah yace a jikinsu wato akwai sulke wanda yake na bakin karfi min tudihima ila karatihima manzo Allah yace daga nuninan su wato zuwa karan karma ko kuma zuwa kashin barwarki idan aka ce at-taraqi jami ne na tarkuwa tarkuwa shine wannan kashi wanda yake tsakanin wuya da kafada wanda a yarenmu na Hausa muke ce masa kashin barwaki to duka iya wato tsawon shi wannan suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga nan kenan nuninan su zuwa nan kashin barwaki sai yace fa ammal mawqit manzo Allah yace sanade mai ciyar da dukiyarsa fi sabilillah fala yunfiqu illa sarabat. Dan Allah yace ba zai ciyar da wani abu wanda yake na dukiyarsa face wannan sulke sai ya ƙara cika ya ƙara fadada a gangan jikinsa aw wafarat ala jildi ko kuma sai ya ƙara cika ya bunƙasa wato a jikin fatarsa. Wannan kenan misalin wanda yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillah. Sai manzon Allah yake cewa hatta tufiya banana, wannan sulke sai ya tsawaita har sai ya rufe kan yatsotsinsa. Albanan wato shine kan yatsotsi. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kullabana. Albanan shine ma'ana yatsotsi. Sai yace wata afuwa afara, wannan sulke in yayi tsawo gaba ƙasa manzon Allah yace sai ya ringa goge sawunsa. Ma'ana duk inda yayi tafiya wannan sulke kuma shi zai ringa goge sawunsa saboda tsawon da yayi har yana jan ƙasa. Sai yace wa ammal baqi sanadi shi marwaci fala yunfiqu shay'an. Manzon Allah yace ba zai yi nihin ciyar da wani abu na dukiyarsa illa ladikat kullu halqatin makanaha, kowane zobe na sulke manzon Allah yace sai ya dike a mahallinsa, ma'ana ya kishayuwa. Fa huwa yuwassi'uha fala tattasi, yana famar ya fadada wannan sulke ya jashi ya jayu. Manzon Allah yace fala tattasi, amma ba zai jayu ba. Wanda kasancewar shi buga misali karantarwa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani da manzansa sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunna, saboda shi sanya misali yana da gaugawar kusanto da fahimta ga wanda ake karantarwa. A nan kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na nuna mana cewa shi duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillah, to misalin mayakin da ya sanya sulke ne daga nan nonon shi zuwa ƙashin barawarki, wanda kasancewar wannan sulke yana fadada yana fadada yana shayuwa gaba ƙasa sai ya kai ya rufe ƙafa dugadugansa. Idan yana tafiya wannan sulke yana share sawunsa, idan ya shayu wajen hannu sai ya rufe kan yatsotsi. To haka duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi, za ka ga cewa zuciyarsa tana ƙara yalwata, tana jin daɗi game da duk abin da zai ɗauka ya bada domin ɗaukaka addinin Allah. Wannan da manzon Allah yake cewa hatta ta afuwa afara, har sai ya goge sawunsa, ma'ana duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi, wannan ciyar da dukiya zai goge dukkan wani laifinsa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Daman ciyar da dukiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kankare ma bawa zunubi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sannan kasancewar kuma zai goge dukkan wasu laifukan sa tsakanin shi da jama'a, domin duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillah yana taimaka ma jama'a, ba yanda za a yi jama'a su ga wallansa su ga aibinsa. Me yasa? Saboda wannan kyautatawar da yake musu ta lullube dukkan wani laifi wanda yake nashi. An gane ko? To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato wannan sulke idan ya ringa shayuwa ya ringa fadada, manzo Allah yace gaba ƙasa sai ya rufe sawunsa, ma'ana sai ya rufe dugadugai, duk idan yana tafiya sai ya ringa goge sawunsa, idan ya shayu a wajen hannu sai ya kawo ya rufe ya tsotsi. Amma shi marwaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato ba zai yi nihin ciyar da wani abu face dukkan wani zobe na sulken, manzo Allah yace sai ya liƙe da dan uwansa ya ki shayuwa, yana famar ya jashi ya fadada amma ba zai shayu ba. Misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sawa a nan, shi marwaci idan aka ce ya taimaka dala ba zai iya ɗauka ya bada, yana famar ya bada amma zuciyar ba za ta iya ba, saboda kasancewar yana da mummunar ɗabi'a ita ce ruwa ta riga ta yi kanta a cikin zuciyarsa. Don haka manzo Allah sai ya yi misalin kamar sulken ne, zobe da zobe sun liƙe, yana famar ya ja ya ja ya faɗaɗa shi amma ba ya ja ba. To don haka yana famar ya cire wani abu daga cikin dukiyarsa ya ciyar da shi fi sabilillahi, amma zuciyar ba za ta iya ba. To dan haka kasancewar wannan ya nuna mana ciyar da dukiya wata kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala da yake zabar wasu daga cikin bayinsa, wato ya jaddada musu wannan ni'ima. Saboda haka duk mutumin da Allah ya hore masa kuma ya bashi damar da ciyar wannan dukiya, to wannan ya ci nasara a rayuwarsa. Saboda shi al'adar marowaci baya amfanar da wani ba, ko kansa ba zai amfanar ba, wal iyazu billahi, kuma duk abin da ya tara na dukiya zai zame masa ukuba da hisabi a gobe kiyama. Saboda ita dukiya amana ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Abinda ake bukata idan Allah ya azurta ka ya wadatar da kai, to kayi kokar ka san da cewa kai wakili ne na Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan dukiya. Duk wani wanda yake bukatar agaji dole ka agaza. Duk wata hanya ta daukaka addinin Allah da ake bukatar a saka dukiya, dole ka dauki dukiya bakin gurgurdanka ka saka. Dan haka kar ka fahimci cewa haƙin Allah kadai wanda yake kanka ita ce zakka. An gane ku? Wannan zakka abu ne wanda yake na dole, haƙi ne wanda yake na dukiya. Amma a kanka duk lokacin da Allah ya baka dukiya, duk lokacin da ake bukatar agaji da taimako dole ka agaza. Yau za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوى حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر. وأبو هريرة الله إكرمه سيدا في شيوى من زمان الله صلى الله عليه وسلم man tasaddaqa bi adli tamra min kasabin tayyib. Dan Allah ya ce duk mutumin da ya yi sadaka da gwalgwadan dan dabino daya amma na dukiya ta halaka. An gane ko? Al-adl anan bi ma'ana al-qima wa ma yusawi. Man tasaddaqa bi adli tamratin ay bi qimatiha. Duk mutumin da ya yi sadaka da wani abu wanda yake gwalgwadan dan dabino ɗaya ga kima, zan Allah ya ce min kasabin ƙayyin, wato na dukiya ta halak, sai ya ce wala ya kabalu Allahu illa ƙayyin, zan Allah ya ce domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya karɓan dukkan wata sadaka sai ta dukiya ta halak. Duk wani abun da bawa zai kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai samu shiga face sai idan ya kasance tsarkakekke ne. Tsarkin dukiya shi ne ta kasance an neme ta ta hanya wadda take halattacciya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna Allah ta'ala yaqbalu hadhihi yamini, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karbi wannan sadaka da hannunsa na dama, hannun wanda ya dace da girmansa. A wannan gaba fa inna Allah yaqbalu hadhihi yamini, za mu tabbatar da cewa karbar sadaka wato yana daga cikin khasaisul rububiyya. Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai yake karban wato aikin mai aiki, kamar yadda yake fada a cikin suratul tauba, alam ya'lamu anna Allah yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Da can fadarsa wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. A can kenan karɓar tuba. Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi alam ya'lamu anna Allah yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ash-shahid wa ya'khudhu as-sadaqati, Ubangiji ta'ala shi yake karbar sadakoki ga waɗanda suka gabace shi da wannan sadaka. to shine anan yace fa innallaha yaqbaluha bi yamini, ubangiji ta'ala zai karbi wannan sadaka da hannunsa na dama, hannu wanda ya dace da girman sa, wanda sifa ta hannu sifa ce daga cikin sifofin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani, haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da wannan sifa a cikin sunna, tabbatacciya ingantacciya, kamar yadda yake cewa wa ma qadarullaha haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati maqwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ash-shahid wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati maqwiyatun bi yaminihi, idan qiyama ta tabbata sama da sammai da kasai gaba ɗaya ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dunkule su ya jimge su a hannun shi na dama. Shine yace was samawati maqwiyatun bi yaminihi, wato sammai gaba ɗaya abin nadewa ne, abin linkewa ne, a dukunkune su a cikin hannun dama na ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka kasancewar aqidar ahlus sunna wal jama'a, idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da wata sifa, imma a cikin alqur'ani ko a sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallama, ka'ida shine ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa kamar yanda ya tabbatar ma kansa, sanin haƙiƙanin wannan sifa da kaifiyarta sai a maida zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kenan, don haka in aka ce hannu, mun fahimci ma'anar hannu, hannu ya sha bamban da kafa, ya sha bamban da kai, ya sha bamban da ciki, ya sha bamban da ido, to amma yaya hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake, yaya haƙiƙanin sa yake, sai mu ce ba mu sani ba. Menene hujja? Domin bai ba mu labari ba, manzon sa sallallahu alaihi wasallama bai ba mu labari ba, kamar yanda yace mana laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu wanda yake kwatancin ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai yace kuma wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne, mai gani ne. Kaga anan ya kore cewa babu wani abu da yake kama da shi, amma kuma sai ya tabbatar ma kansa cewa shi mai ji ne, shi mai gani ne. To dan haka kasancewar al-mu'awwila, wanda suka karkace ma tafarkin maganjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ayatu sifat, ayoyin da suke bayani game da sifofin ubangiji subhanahu wataala, hannu sai su fassara shi da cewa al-quwwa, ma'ana wai karfi, kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, bil yamin ay bil quwwa. To sai su ce ai anan was samawati matwiyatun bi yaminihi, sai su ce bi quwwati, kamar yanda a wannan hadisi fa inna Allah ta'ala yaqbaluha bi yaminihi, sai su ce ai bi quwwati, tare da cewa wannan tawili ne wanda babu wani dalili a kansa. Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa ta hannu, ayoyi sun wuce a lissafa a cikin alqur'ani. Farko fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha, yahudawa suka ce hannun Allah a kukunce, ma'ana Allah turin hannu gare shi baya ciyarwa, ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna uduwan kabira, ubangiji ta'ala yace gullat aydihim, hannayensu ne aka kukunce, ma'ana su sune marwata, abinda suke tare da shi na sifa ta ruwa shine wai suke siffanta ubangiji subhanahu wataala. Idan kana so ka ga bala'i, kai famar fitar da dala daga aljihun ba yahudi, idan ka ga ba yahudi ya saka dala a wani wuri, to ya tabbatar da zai samu dala 10 ko dala 20 a wannan wuri, saboda tsabar wato ruwa. Ubangiji ta'ala sai yace bal yadahu mabsuudatan, bari dai hannayen Allah a shimfiɗe suke, ba dare ba rana, yunfi ukai bai sha, ubangiji ta'ala yana ciyar da abin da ke wajen sa na arziki gulgudan yanda yake. Anan da yace bal yadahu, sai suka ce ai bal ni'matahu, abinda ake nihi da al-yad, yad anan suka ce al-ni'ma. To in kun ce anan abinda ake nihi da yadahu ainihi matahu, to yaya za ku yi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta min al'ali. Ubangiji ta'ala yace ya kai iblis, me ya hana ka duka kai sujada ga Adam, me ya hana ka duka kai sujada ga abinda na halicce shi da hannaye na. Ubangiji ta'ala yace astakbarta, shin kai girman kai ne kana ganin cewa kai kafi Adam, am kunta min al'ali, ko kuma ka zamanto daga cikin waɗanda suke masu dagawa, masu nuna isa da kasaita ga Ubangijinsu. Anan in har ka ce ni'ima ake nihi, to ai iblis kanshi da ni'ima Ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da shi, samuwar iblis daga ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. In har haka ne kenan, babu wani bambanci tsakanin Adam alaihi salam da iblis, wanda ga ya hadisi wanda yake na shafa'a a ranar kiyama, lokacin da jama'a za su je wajen annabi Adam, za su zuga shi su ce, ya Adam, kai ne farkon halitta, kai ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda darajarka da kimarka Ubangiji ta'ala ya mulmula kasar halittarka da hannunsa, ya halice ka da hannunsa, sannan ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halitta, sannan ya zaunar da kai gidan aljanna. Abinda bayi za su tabbatar ma Adam alaihi salam cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halice shi da hannunsa. Don haka sifa ta hannu sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yace, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Da fadarsa, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, ash-shahid yadullahi fawqa aydihim. Masu mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Ubangiji ta'ala yace su tabbatar da cewa hannun Allah ne a saman hannunsu lokacin da suke mubayi'a da manzonsa. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi ya gabata tun a cikin babu tauba yake cewa, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'un layl hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha. To dan haka anan shine yace, fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi, Ubangiji ta'ala na karbar wannan sadaka da hannunsa na dama. Dan haka Ubangiji ta'ala yana da hannaye guda biyu, illa kasancewar manzon Allah yace, wa tibtai dai hiye min, gaba ɗayan hannayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala dama ne. Me yasa? Dan karka fahimci cewa akwai wata tawaya game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan ka dauki a bangaren mu halitta, hannun dama yafi karfi da kuzari akan hannun hagu. An gane ku? Hannun dama kuma yafi hannun hagu daraja. Me yasa? Saboda kasancewar duk wani aiki na alkhairi an shar'anta mana mu gabatar da hannun dama. Duk wani abu wanda yake na kaskanci, na kazamta, na mai komawa da baya, hannun hagu ake gabatarwa. To dan haka manzon Allah sai yace, wakil tayi dai hiye min, gaba ɗayan hannayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala dama ne. Don karka fahimci cewa akwai tawaya game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce, kuma yurabbiha, sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tattala wannan sadaka li sahibiha, game ita, kama yurabbi ahadukum faluwa, kamar yanda ɗayan ku ke tattala wato dukushin dokinsa. Lafazin falu, imma kama fa'un kin wasali sama, lamun kin kai masa bamma, wawun kin sai ka masa shadda, kenan falu, al-falu, dukushin doki kenan. Ko kuma wato kasancewar fa'un kin sai kai mata wasali kasa, lamun kin sai kai masa dauri, wawun kin shi kuma sai kai takfif kin sa, kar ka mai shadda, sai ka ce filu, imma ka ce falu ko kuma ka ce filu. Abinda ake nihi shine wato dukushin doki, shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana misali, kuma yurabbiha, sannan Ubangiji ta'ala zai ringa tattala wannan sadaka li sahibiha, ga mai ita, kama yurabbi ahadukum faluwa, kamar yanda ɗayan ku wato ke tattala dukushin dokinsa. Manzon Allah yace, hatta takuna mithlan jabal, wannan sadaka sai ta zamanto gwalgwadon wato dutse ga girma a ranar kiyama, a saka a cikin mizanin sa bangaren lada yayi nauyin rijayi zinabi. Wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana sharadin dukkan wata sadaka da duk wata dukiya da bawa zai ciyar da ita fi sabilillahi, sharadi shine ta kasance dukiya ta halal, wanda a takaice shi duk abin da bawa zai ciyar da shi na dukiya sai ya cika sharda takwas, sannan Ubangiji subhanahu wataala zai karbi wannan sadaka, matukar ɗaya zai ratse daga cikin su to Ubangiji subhanahu wataala ba zai karba ba. Sharadi na farko dai shine musulunci. Me yasa kasancewar sadaka sai ga musulmi Ubangiji subhanahu wataala yake amsa? Domin sadaka ibada ce, ka'ida ko ibada ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi. Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul tauba, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Ubangiji ta'ala yace ba abin da ya hana a karbi ciyar da dukiyarsu da suke, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, sai dan kasancewar sun kafirce ma Allah, sun kafirce ma manzonsa. Don haka duk wanda yake ba musulmi ba da zai ciyar da miliyar dubu, shekara dubu, Ubangiji subhanahu wataala ba zai karba daidai da dala. Sharadin karbar aiki na ibada shine musulunci, dole sai mutum yayi imani da Allah da ranar kiyama. Amma duk wanda bai yi imani da Allah da manzanninsa, duk abin da zai ciyar da shi na dukiya iya sakamakon da zai samu a nan rayuwarsa ta duniya, a ranar kiyama ba zai samu komai ba, domin Ubangiji ta'ala ya haramta ma kansa zalunci. Don haka ya haramta zalunci tsakankaninmu. Duk mutumin da zai ciyar da dukiya in kafiri ne, Ubangiji ta'ala ba zai tuzartar da wannan aiki nashi, zai samu sakamakon abin da ya ciyar amma a rayuwarsa ta duniya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa, wallazina kafaru a'maluhum katarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allaha indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab aw kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawj min fawqihi mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Ubangiji ta'ala yace waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, suka kafirce ma manzanninsa, a amaluhum kasarabin biqi'a, ayyukansu na lada Ubangiji ta'ala yace tamkar kawalwayniya ce a ƙasar haku. An san kawalwayniya? Idan aka ce kawalwayniya a Hausa shine wanda ake cewa tafkin aljannu, wanda a lokacin rani idan kana tafiya musamman a cikin sahara zaka hango wani tauki can gabanka, ko a nan cikin gari idan kana tafiya kan kwalta zaka hango wani tauki gabanka sai ka zo ka gaba komai. Shine Ubangiji ta'ala yace ayyukan kafirai, ayyukan su wanda yake na lada, Ubangiji ta'ala yace kasarabin biqi'a, kamar kawalwayniya ce a kasar haku, ya hasabuhu dhama'anu ma'a, wanda mai tsananin kishirwa yake zaton cewa ruwa ne, yana gaugawa ya zo ya sha, hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a, Ubangiji ta'ala yace lokacin da ya zo sai ya ga babu komai. An gane ko lam yajidhu shay'a, ba zai same shi ba wani abu wanda yake zato. Wa wajada Allaha indahu fawaffahu hisaba, zai samu Ubangiji subhanahu wataala tuntuni a rayuwarsa ta duniya, Allah ya cika masa sakamakon sa. Ma'ana shi kafiri yana ciyar da dukiya yana tsammanin zai samu sakamako akan ciyar da dukiyarsa a gobe kiyama, tuntunin Ubangiji subhanahu wataala ya biya shi a rayuwarsa ta duniya, an ƙara masa dukiya, an ƙara masa koshin lafiya, an biya masa bukatunsa. Don haka wata aya ta daban Ubangiji ta'ala sai ya ce duk abin da kafiri yake aikatawa tamkar baga ce wanda take ta toka, wanda guguwa ta biyo a kanta. Yanzu misali baga wanda take ta toka, in aka ce baga shine tamkar yanda motar kwasar ƙasa take kawo ƙasa ta zube, ko kuma misali nan kusa, idan lokacin kaka an girbe hatsi ko dawa tila shi ake budaya wannan shine ake kira da baga ubangiji ta'ala yake cewa masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa ad-dhalalul bayin tamkar baga ce ta toka wanda guguwa ta bi ta kanta shin wani abu zai rage babu abin da zai rage to dan haka kasancewar duk abin da kafiri zai aikata da zai ga sakamako a ranar kiyama iya sakamakon sa ubangiji subhanahu wataala tuntuni a duniya ya biya shi an gane ko dan haka yake cewa masalumayu fiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kama talrihim fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wama zalamuhumullah walakin anfusahum yablun ubangiji ta'ala yace tamkar gona ce wanda wato guguwa ko kuma mu ce iska mai tsananin sanyi ta bi ta kanta wannan gona gaba ɗayanta ta kone kurmus to wannan shine misalin abinda kafirai suke ciyarwa a rayuwarsu ta duniya ta dukiya duk abinda suka ciyar da shi ubangiji subhanahu wataala ya shekar da shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to dan haka mumini shine idan ya ciyar da dukiyarsa ubangiji subhanahu wataala zai karba kenan sharadi na farko shine musulunci sharadi na biyu shine dukiyar ta zamanto mallakarka ko kuma ya kasance kai wakili ne akan ciyar da wannan dukiya amma duk dukiyar da ba mallakarka ba haramun ne ka dauka ka bada ta fi sabilillahi ko ka bada Allah ba zai amsa ba domin ba taka bace ba sharadi wanda yake na uku dukiyar ta kasance ta halaka kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wala yaqbalu Allahu illa tayyib ubangiji ta'ala baya karbar kowace sadaka sai wadda take ta halaka sharadi wanda yake na hudu dukiyar ta kasance tsarkakakka ma'ana dukiya wadda take kyaukyawa dan duk abin da baka so ka dauka ka bada shi sadaka ubangiji ta'ala ba zai karba ba abinda in ka bada ma ba amfani ba za a yi da shi dan haka ubangiji ta'ala yace wala tayammamul khabisa minhu tunfiqu kar ku nufaci abu wanda yake mai muni ku ce shi za ku dauka ku ciyar wanda dabi'ar mutane galibi sai abinci yayi tsami sannan za a dauka a ba mabukaci riga sai ta fara fashewa daga baya sannan za a dauka a bashi takalmi sai in ya tsinki ya gashi da tsinki sannan za a iya dauka a ba wanda yake mabukaci shi kuma abinda ake bukata abinda kake so wanda yake kyaukyawa wanda a yanzu ma zaka iya yin amfani da shi shine ake bukata ka dauka ka bada shi fi sabilillah sharadi wanda yake na biyar ya kasance wato kaidan Allah shine da tsarkin niyya domin duk abin da zaka yi in dai babu tsarkin niyya ubangiji subhanahu wataala ba zai karba ba wannan sharadi na biyar daga cikin sharda na ciyar da dukiya shine mutun yayi dan Allah dan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin mutane uku wanda sune farkon wanda za a hura wutar jahannama da su a ranar kiyama manzon Allah yace mutumin da yayi sadaka da wani kaso na dukiyar shi manzon Allah yace za a zo da shi ubangiji ta'ala ya tunatar da shi ni'imar da ya masa ya tabbatar da cewa Allah ya masa ni'ima yace ubangiji ta'ala yace masa dukiyar da na azurta ka da ita yaya kai da ita sai yace ya ubangiji na wata kafa wanda kai umarni a saka dukiya bambari ba face sai na saka dukiya ta ubangiji ta'ala yace bari dai ka ciyar da dukiyarka dan a ce wane mai kyauta wane mai sadaka manzo Allah ubangiji ta'ala yace an fa fada dan haka mala'ikun Allah sai su zaburu su ce ƙarya kake ƙarya kake manzo Allah yace thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi ila nar jahannam sannan sai ubangiji ta'ala yayi umarni mala'iku su kama shi su ja shi akan fuskar shi a jefa shi wutar jahannama me ya janyo masa wannan bala'i da wannan musiba shine rashin yi dan Allah don haka sharadi na biyar game da ciyar da dukiya shine yi dan Allah domin sadaka ibada ce ibada ko ba ta inganta dole sai an karkake niyya sharadi wanda yake na shida ya zamanto zuciyarsa tana da jin dadi da murna akan wannan dukiya da ya dauka ya bada amma duk lokacin da zaka dauki wani abu ka bada fi sabilillah kuma kana kyama kana ki to wannan ubangiji subhanahu wataala ba zai amsa ba dole sai kana jin dadi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa yake cewa wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum, ku bada zakar dukiyoyinku halin zuciyarku tana mai jin dadi game da wannan kaso da kuka dauka kuka ba Allah. Kuma ayar da muka karanta dazumi Allah yake cewa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihuna. Ubangiji ta'ala yace ba sa ciyar da dukiyarsu face sai suna ki suna kyama. To dan haka duk mutumin da zai dauki sadaka ya bada ba dan ya so ba, to wannan ba shi da lada a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Dole sai ka sanya jin dadi da murna a zuciyarka akan wannan haƙƙi da wannan kaso da ka dauka ka bada. Sharadi wanda yake na bakwai shine Allah ya mannu biha, kada mutum ya gora ma bawa akan abin da ka dauka ka bada, dan shi gori yana ɗaya daga cikin abin da ke rubu galadan sadaka. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir al aya. Ubangiji ta'ala yace ya ku jama'a ta mu'minai, kar ku bata ladan sadakar ku wato da gori da cutar baka, dan ka ce makama mutum ka ringa cewa in ba dan mun maka kaza ba da ai ba za ka zama wata tsiya ba. To duk lokacin da mutum zai yi gori akan abin da ya ciyar da shi na dukiya, ba zai samu sakamakon lada akan wannan ibada a gobe kiyama face azaba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa mai gori yana ɗaya daga cikin mutum uku wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai kalle su kallo na rahama a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala ba zai musu magana magana da za ta dada da ransu, sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai tsarkake su dangane da dattin zunubi, tare da haka sun cancanci azaba wadda take ma'abuciyar dadi. Manzon Allah sai ya ce al-munnan, mutumin da yake gori game da abin da ya taimaka ma jama'a. Sharadi wanda yake na bakwai na takwas ko shine kasancewar kada mutum yayi galgalace da ruwa, ka ba mutum sadaka kuma sannan ka dawo ka amshi, domin wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ke bata ladan sadaka ta kasa samun shiga a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa misalin mutumin da ke dawowa ya karbe abin da yayi sadaka da shi, manzon Allah yace kamar misalin kare ne da zai yi amai sannan kuma ya dawo ya cinye amansa. Tamkar kare yayi amai ya dawo ya cinye amansa, wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana haramcin gargadace. Ka ba mutum abu sannan kuma ka dawo ka amshi, duk lokacin da kai sadaka to baya halatta ka dawo ka amshi wannan sadaka. Kai ko ta hanyar saya, malamai suka ce baya halatta abinda kai sadaka da shi ka saya, sai dai a lokacin da yake halatta zaka saye shi ne kuma da nihin ka sake bada shi sadaka, in ba ta wannan hanya ba baya halatta. Don haka Abdullahi dan Umar duk lokacin da yayi sadaka da abu, idan ya ga an fito da wannan abu ana tallar shi to zai saya, amma da zaran ya saya kuma zai yi kokarin ya sake bada shi sadaka. Yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin mutumin da ke dawowa ya karbe sadakar da ya tamkarkare ne da zai yi amai ya dawo ya cinye amansa. To dan haka anan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke tabbatar mana da cewa dukiya ta halak ita ce take samun shiga a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Sannan wannan kuma na nuna mana cewa godiya ta Ubangiji subhanahu wataala aiki komun kankantar shi, idan bawa ya gabaci Ubangiji subhanahu wata'ala da shi, Ubangiji ta'ala zai karbi wannan aiki, Allah ya tattala shi sai ya same shi dinkin badinkin a ranar kiyama. Saboda abu ne wanda yake bai wuce ba dan dabilu, to amma Ubangiji subhanahu wata'ala zai tattala wannan sadaka sai ta zamanto tamkar wani babban dutse. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة أسقي حديقة فلان فتنهى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا سرجة من تلك الشراج فإذا سرجت من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يهوض الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في الصحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في الصحاب الذي هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها فقال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وإيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا رواه مسلم wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bainama rajulun yamshi bi falatin min al-ard manzon Allah yake cewa yayin da wani mutum ke tafiya a dokar daji idan aka ce al-fala wato shine dokar daji manzon Allah yace fasami a sautan fi sahaba wannan mutum sai ya ji wata murya a cikin gizagizai wata murya yaji a cikin gilgije me ake fada ana cewa aski hadiqata fula kai gilgije je kaka shayar da gonar wani shayar da gonar wani haka yaji ana fada a cikin gilgije fatana hazalika sahaba wannan gilgije sai ya canza akala ya nufaci wajen wannan gona dan Allah yace fa afraga ma'ahu fi harra wannan gilgije sai ya je sai ya zubar da ruwansa wato a wata ƙasa wadda take da bakaƙen duwatsu abinda ake nihi da harra wato ƙasa wadda yashinta yake cakuɗe da wato duwatsu waɗanda suke bakaƙe kamar yanda birnin Madina tana da harra guda biyu akwai harra sharqiyya akwai harra garbiyya in aka ce harra kenan ƙasa wadda take da duwatsu to shine a wannan lokaci manzon Allah yace wannan girgije sai ya canza akala sai ya je kusa da gonar wannan mutum sai ya zubar da ruwansa wato a irin wannan ƙasa domin duk ƙasar da take da duwatsu to akwai rike ruwa shine anan manzon Allah sai yace fa iza sarjatun min tilka shiraj wato sai ga maka wata ƙurama daga cikin ƙuramu na wannan ƙasa manzo Allah yace qadistau abat zalika al-ma'a kullu ta hade wannan ruwa gaba daya aka samu wani kududdufi sai ya hade wannan ruwa gaba daya fatatabba al-ma'a shi wannan mutum wanda ya ji wannan sauti a cikin girgije ruwa ya biyo ƙurama yana gudana sai yake bin shi ga inda za ya an gane ku ma'ana ya ga kof wannan ruwa ina ne za ya shine manzo Allah yace fa iza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yana bin wannan ƙurama yana binta sai da ya iso wata gona sai ya ga wani mutum yana tsaye a gonar shi yana aiki yuhawwilul ma'a bi lisihati wato da fantar ya shiko mu ce da diga sai juye ruwan yake yana masa hanya yana zuwa ko ina dan shi idan aka janyo ruwa daga cikin ƙurama to idan ya shigo gona dama an rige an yi hanya ko ina idan aka bude yayin nan ya cika kuma sannan sai a bude nan ya cika idan gindin dabino ya kai dubu za a buda ko ina ruwan wannan sai ya je gindin shi to shine anan manzo Allah yace fa iza rajulun qa'imu sai ga maka wani mutum na tsaye fi hadiqatihi a cikin gonar sa yuhawwilul ma'a yana juye ruwan yana zuwa ko ina bi lisihatihi wato da dukkan sa ko kuma mu ce da fantariyar sa فقال له يا عبد الله wannan mutum sai ya ce ya kai bawon Allah masmuk ga yamo sunanka kada sai ya ce fulano sunana wane lidismin ladhi sami'a fi sahaba ya fada masa sunan da yaji a cikin girgije faqala lahu ya abdullah lima tasaluni an isi bayan haka sai ya ce kai bawon Allah wai me yasa kake tambaya ta sunana menene sababi فقال سيئتي مسا إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يتي دومين ناجي وتمريا أتكين جلجيجن دوانا روان سليك يقول أسكي هديكة فلان أتكين جلجيجن أكي فتا شاير دقو نرواني Musulmi ka yace sunanka wannan da ka faɗa mun shine ji an kama. Sai yace fa mata sunu fiha. Wai wannan gonar menene kake aikatawa a cikin ta ka samu wannan matsayi?
Na'am.
Gaya mu. Fa qala sai yace amma idza qultaha. Tunda dai haka ka faɗa kuma ka nace sai na faɗa maka. Yace to fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Yace ni duk abin da na samu na albarkar wannan gona nayi girbi na tattara amfani yace ina tsayawa nayi nazari game da duk wato abin da na samu sai na kasa shi kashi uku fa atasaddaqu bi sulusi wato sai in yi sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun sa wa akulu ana wa iyali sulusa kashi ɗaya kuma sai in ta dakace shi domin ni da iyalina ma'ana abincinmu ne wa arudu fiha sulusa kashi ɗaya daga cikin ukun wannan kuma da shi za a yi aiki wanda yake kuma na baɗi wani mai gona ne a yau zai iya kasa amfanin gonar shi kashi uku ya bada ɗaya fi sabilillahi wanda a kasa ma goma mutum ya bada ɗaya ba kowa ba yake iya badawa zakka ma don ta zama dole to don haka kasancewar wannan yana nuna mana karama ta waliyan Allah subhanahu wa ta'ala waliyan Allah suna da karama wanda karaman nan ta waliyai alqur'ani shine ya tabbatar mana da ita kuma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ayoyin da suke bayani akan karama ta waliyai a cikin alqur'ani sun wuce a lissafa irin fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Ali Imran an gane ko Maryam alaiha salam lokacin da mahaifiyarta ta haife ta ta kawo ta ta ajiye ta domin hidimar masallaci wanda ya dauki renanta da ƙawainiyarta shine Zakariya wa kafalaha Zakariya kullama dakala alaiha Zakariya almihrab wajada inda harifa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab a duk lokacin da Zakariya ya shiga wajen Maryam wato sai ya samu abinci a ajiye ƴaƴan itace wanda ba a samu su sai a lokacin rani a lokacin damuna sai ya same su wanda ba a samu sai a lokacin damuna a lokacin rani sai ya same su abun mamaki sai ya ce anna laki haza ta ina kike samun wannan Maryam sai ta ce min indillah ta ce wannan abinci na zo min ne daga wajen Ubangiji subhanahu wataala qalat huwa min indillah ta ce wannan daga wajen Allah yake inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kaga Maryam baba annabiya bace ba waliya ce daga cikin waliyan Allah subhanahu wataala kuma ga wannan karama Ubangiji subhanahu wataala ya gudanar da ita a hannunta abinci na musamman kawai Ubangiji subhanahu wataala yake turo mata ta inda bata zato bata tsammani haka kuma bafadan annabi Sulaiman alaihi salam wanda ya buƙaci a zo masa da gadan wannan basarakiya wanda a cikin Isra'iliyat suke cewa sunanta Bilqis wanda tana kan hanya ta kusa isowa annabi Sulaiman ya ce man ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimi wa zai zo mini da gadanta kafin su zo mun halin suna masu me kauya da ji da bi zuwa ga Allah da manzansa a lokacin nan wani babban aljanni ya tashi ya ce ni zan zo maka da shi kabla an taquma min maqami kafin ka tashi daga mazauninka na fada ma'ana ka dawo zan je in zo da shi yace wa inni alaihi laqawiyun amin akan zawwa da wannan gadan yace ni wato mai tsananin karfi ne sannan kuma amintacce ne ba abinda zai tagayyara game da wannan gado annabi Sulaiman yace kai lati wanda yafi ka gaugawa muke bukata Ubangiji ta'ala ya ce qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu yace zan zo maka da shi yace kafin gidanka ya kibta kafin ku annabi Sulaiman alaihi salam ya kibta ido sai ga gado a gaban sa falan ma ra'ahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ganimin kare to kaga wannan karama ce annabi Sulaiman alaihi salam bawa ne daga cikin bayin Allah wanda yake bafadan sa ne tafiya wadda take mai nisa gata ta zo fa kusa, amma a wannan lokaci yaje ya kawo gada da izinin Allah, yayi addu'a Ubangiji subhanahu wataala ya kawo gada. Wanda kuma ga ashabul kahf a cikin kogo sai da suka shekara 309 suna barci, Ubangiji subhanahu wataala ya tada su. Wannan ita ma karama ce ta waliyan Allah, wanda gaya da yawa sun gabata a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau baki ya tafi gida domin a ci abinci, wanda kasancewar da ya tura wannan baki yace a zuba musu abinci su ci, baki suka ce ba za su ci abinci ba sai ya zo. Matar ita ma tace ba za ta ci ba sai ya zo. Aka zuba abinci, Abubakar ya zo yayi ta fada me yasa ba su ci abinci ba, ya samu damuwa. A nan da suka fara cin abinci, suna cin abinci, idan kai noma abin da yake mai gurbin ya wuce abin da ka dauka. Suka gama cin abinci, abincin ya fi yanda aka zuba shi a farko, sannan aka dauka aka je aka yi kashi-kashi aka ba waɗanda suke ahlus sufa, talakawa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kowa sai da ya ci ya koshi. Wannan ita ma karama ce ta waliyan Allah. To dan haka waliyan Allah suna da karama, dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa dole ne mu tabbatar ma waliyan Allah karama. Duk wanda yayi inkarin karama ta waliyan Allah, wannan ya kafirta domin karyata alqur'ani. To amma inda gizo yake sakawa, ne ne waliyi? Idan aka ce waliyi wanda ya hada abu biyu, man jamaa baina shay'ai, wanda ya hada tsakanin abubuwa biyu shine wato waliyin Allah. Menene abu na farko? Al-imanu billahi azza wa jalla, imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu taqwa Allah azza wa jalla. Kenan man jama'a bainal imani wat taqwa fa huwa waliyyun min awliya'illah. Duk wanda ya hada tsakanin imani da Allah da tsara dokokinsa, to wannan shine waliyi, koda bai taba haskawa ba, wannan shine waliyi. Ka'ida alqur'ani shine ya tantance mana tsakanin farzakuwa da azurfa, ya rabe mana tsakanin danduma da dan kabewa, ya rabe mana tsakanin gari da abawa. Ubangiji ta'ala yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun, sai yace allazina amanu wa kanu yattaqun. Yace ku saurara, lalle waliyan Allah babu tsoron komai a kansu game da abinda suke gabata na al'amarin lahira. Wala hum yahzanuna, ubangiji ta'ala yace ba za su yi bakin ciki su bata rai akan abinda suka buru bayan su na al'amarin duniya. Su wane ne sai Allah yace allazina amanu, su ne waɗanda suka yi imani da ubangijin su, suka yi imani da manzanninsa. Sai yace wa kanu yattaquna, kuma suka kasance suna tsare dokokina. Kina wanda yayi imani da Allah ya tsare dokokin Ubangiji, abinda aka ce yayi yana yi gurgudan yi, abinda aka ce ya daina ya daina, wannan shine waliyin Allah, koda bai taba haskawa ba. To dan haka kasancewar kuma ita wannan karama ta waliyan Allah ba wani san kai bane ba, waliyi zai ce bari in nuna muku karama. Shi kanshi wannan karama baya sanin lokacin da take gudana, sai abin ya tabbata yake sai. Ba wani abu bane ba na in na ga dama in nuna muku. Akwai waɗanda suke da awar wali taka cewa su waliyai ne, su ringa nuna wa mutane abun mamaki. To wannan abun mamaki kar kai tsammanin karama ce, wallahi shedanci ne, ruhwa'ida ne. Domin waɗanda suke da awar wannan walitaka, wallahi duk wani sihiri da ka sani sun mallake shi. Kaga wai mutum yana tafiya a kan ruwa ko yana tashi kamar tsuntsuwa, Imam Shafi'i yake cewa kada ya ba ku mamaki mutumin da yake tashi a cikin sararin sama kamar tsuntsu, ko wanda yake tafiya a kan ruwa, kada ya ba ku mamaki ku yi zaton cewa waliyin Allah ne, yace sai kun dora shi akan mizani na Al-Qur'ani da Sunna. Idan kun ga aikin shi yayi daidai da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana biyar dokokin Ubangiji subhanahu wataala sau da kafa, to ku tabbatar da cewa waliyin Allah ne. Tafiyar da yayi akan ruwa wannan karama ce ta Ubangiji subhanahu wataala, ya gudanar da ita a hannunsa, karama ce wadda Allah yake gudanarwa akan waliyansa. Amma duk lokacin da kuka dora shi akan mizani na Al-Qur'ani da Sunna, kuka samu aikin shi ya sha bamban yayi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to ku tabbatar da cewa waliyi ne amma na shaytani. An gane ku? Waliyi ne amma na shaytani. Ubangiji ta'ala yake cewa allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan. Nan Allah yana tabbatar mana da shaytani ma yana da waliyansa. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut. To dan haka kasancewar ita karama ta waliyai abu ce wanda take tabbas, wanda alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar da ita. Shine anan shi wannan mutumin Allah ya jiyar da shi, wato abin da yake cikin girgije wato na sautin mala'ika. Anan kuma za mu tabbatar da cewa akwai mala'ika na musamman wanda Allah ya wakilta shi game da kore girgije zuwa inda Allah ya so, domin Allah shi yake koro da gizagizai. Akwai mala'ikunsa wanda ya wakilta su game da kore girgije zuwa inda Allah ya so. Ba wata ɗabi'a bace ba in rana ta yi gumi a ce girgije ya tashi daga cikin duwatsu ko ya tashi daga cikin teku ya je ya zubar da ruwa inda ya ga dama. A duk inda kaga girgije ya zubar da ruwa, to wannan dalilin Allah ne. Ubangiji ta'ala shi ne ya nufaci shi cewa ya zubar da wannan ruwa a dawa kaza, kamar yadda a nan Ubangiji ta'ala mai manzo Allah ya ce a shi wannan ya ji ana cewa aski hadiqata fula, je kaka shayar da gonar wani. Sannan wannan yana nuna mana cewa kasancewar fadala ta kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, musamman ciyar da dukiya. Kaga anan wannan bawan Allah da me ya samu wannan matsayi, kasancewar ciyar da dukiyar shi fi sabilillah. Duk lokacin da ya samu kayan gona ya kasa uku, kashi ɗaya ya bada sadaka, kashi ɗaya ya rike domin ciyar da kansa da iyalinsa, kashi ɗaya kuma shi ne za a saida a yi aiki wanda yake na gaba. Nan muka zo ƙarshen baban. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.